أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa barkanku da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun littafin Riyadus Salihin. Wannan shine zaman mu na 20, kuma yau muna ranar 20 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba Ali sallallahu alaihi wasallam. Wannan zuri da 21 ga watan Afrilu ne shekara ta 2022 miladiya. Kuma muna cikin Kitabul Azkar, babin da ke bayani akan falalar zikiri da falalan masu yinsa. Muna kan hadisi na 410. Yanzu kuma insha Allah daga nan din zamu dora zuwa abin da ya sawaka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ana bi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man qala la ilaha illa Allah wa lahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marratin kana kaman ataqa arba'a anfusin min waladi Isma'il alaihi salam. Mutafaqun alayhi. Wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Khalid ibn Zaid radiyallahu anhu, wanda aka fi sanin shi da suna Abu Ayyub al-Ansari, wato mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace: Man qala la ilaha illa Allah wa lahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir 10 marratin. Wanda ya faɗi la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa 10, kana kaman ataqa arba'a anfusin, ladan shi kamar ladan wanda ya yanta rayuka guda 4 min waladi Isma'il alaihi salam, daga zuri'ar annabi Isma'il alaihi salam. Wato kamar ka yantar da larabawa guda 4 daga dangin bauta, ka sanya su akan hanyar yanci, shine ladan da mutum zai samu. Kuma ha ila yau ya zo a wasu ruwayoyin da dama cewa idan mutum ya karanta wannan ɗin kafa 10 da safe, to Allah zai kiyaye shi a wannan wunin, babu wani mummunan abu da zai same shi har rana ta fadi. Haka nan idan mutum ya sake karantawa bayan faduwar rana, Allah zai kiyaye shi har cikin dare har zuwa wayewar gari, babu wani mummunan abu da zai same shi idan mutum ya karanta wannan zikirin kafa 10. Hadisin hujja ne akan cewa lalle kafiri cikakken kafiri daga zuriyar annabi Isma'il alaihi salam, to ana iya bautar da shi kamar dai kafiri na asali daga wanda ba su ba. Kuma an keɓance su da ambato ne a cikin wannan hadisin saboda girman matsayinsu. Wa nabi zarrin al-gifari radiyallahu anhu qala: Qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: Ala ukhbiruka bi ahabbi al-kalami ila Allah? Inna ahabba al-kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdihi. Rawahu Muslim. Wani hadisin Imam Muslim ne ya rawaito shi tare da ingantaccen isnadi ta hanyar sayyiduna Jundub bin Junada radiyallahu anhu, wanda aka sanin shi da Abu Zarrin al-Gifari, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: Sama bata inuwanci mutumin da ya fi shi gaskiyar zance ba, haka nan ƙasa bata ɗauki mutumin da ya fi shi gaskiyar zance ba. Mutum ne mai tsananin gudun duniya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun, ya tambaye ni ya ce: Shin ala akhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah? Shin bana baka labari game da mafi soyuwar zance a wajen Allah ba, wato zancen da Allah ya fi so? Ya ce: Inna ahabbal kalami ila Allah, mafi soyuwar zance a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine ka ce subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, to wannan shine mafi soyuwar zance a wajen Allah. Ai ma'anar shi usabbihuhu multabisan bihamdi, wato ina tsarkake Ubangiji cuɗanye da godiya ta gare shi, min aji tawfiqihi li, saboda dalilin datarwarsa da ya yi mun. Don haka wannan sai ya sanya faɗar subhanallahi bihamdihi ya zama mafi soyuwar zance a wajen Allah, kasancewar ya kunshi taqdisi wato tsarkake Ubangiji da tanzihi wato tsarkake dai Ubangiji subhanahu wataala da kuma yin kirari a gare shi da nau'o'in kyawawan kalmomi. Wa an abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard rawahu muslim. Wannan hadisin a rawaito ta hanyar Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-tuhuru shatrul iman tsarki rabin imani ne walhamdulillahi tamla'ul mizan ladan fadar alhamdulillahi yana cika mizanin mutum a ranar alkiyama wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna samawati wal ard fadar subhanallahi walhamdulillahi kuma ladan shi yana cikawa ko kuma ladan su subin yana cika tsakanin samai da ƙasa rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisin malamai suka ce fadar cewa a duhur shadar iman din nan ai nisfahu wato ai tsarki rabin imani ne domin kuwa dukkan halaye na imani nau'i biyu ne, akwai halayen imani na zahiri akwai kuma halayen imani na batini, shi tsarki yana daga cikin halayen imani ne na zahiri, shi kuma tauhidi yana daga cikin halayen imani na batini. Dan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. النبي صلى الله عليه وسلم يتي باب ونتينكو ونزي يألو لكم يكير تألو ليشي سننبا يا إدد ألو لدي يتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأتي سيام بودي مشبوه فن الجنة قبائي قد أتخص مننن a ce mishi ya shiga ta irin ta duk inda yaso da yace kuma walhamdulillah tamla'ul mizan cewa ladan fadar alhamdulillah yana cika mizani ai girman ladanta yana cika mizanin mutum a ranar alkiyama. Wannan hadisin dai shi ma yana bayani ne akan girman waɗannan nau'o'in na zikirin Allah. Wa an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu qala جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وله لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني رواه مسلم. Wannan hadisin an karɓo shi daga kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dangin mahaifiyar shi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Sa'ad dan Abi Waqqas radiyallahu anhu wanda yana daga cikin sahabban nan guda goma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albashir da samun aljanna tun daga nan duniya, sannan kuma yana daga cikin wato sahabbai jarumai wanda duk yaƙokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je to babu wanda Sa'ad dan Abi Waqqas bai raka shi ba. Hasani ma shine mutumin da ya fara zari kibiya yayin harbi da ita a yakin fi sabilillahi, wato shine mutumin da ya fara zubar da jinin kafiri domin daukaka addinin musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Uhud ya kasance yana yi mishi addu'a, ya yi mishi addu'a ya fi sau 100 sa'ar da biyo kas lokacin da yaki yayi zafi, sahabbai da yawa suka gudu suka dare aka kyale annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai kafiri. Sa'ad dan Abi Waqqas yazo ya tsaya a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana harbin kafiran, yana harbin su, duk wanda yazo zai gudu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan guduwa zaka yi juye kibiyoyinka a cikin kwarin Sa'ad dan Abi Waqqas. Sa'ad haka ya rika jan kibiyoyi yana harbin kafirai, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mishi kirari yana cewa irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi, yana cewa harbe su ya Sa'ad mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka. A ranar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi wannan kalmar ya fi sau 100 kuma in ban da shi duk duniya babu wani mutum baya daya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi fidaka abi wa ummi, cewa mahaifina da mahaifiya ta fansani gare ka in babu shi ba man da shi babu wani mutum ko da kwaya daya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wannan kalma to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi yafi sau 100 a ranar yakin Uhud sannan bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa albashir da aljanna kamar yadda na faɗa sannan kuma ya ce Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'awatahu ya Allah ka daidaita harbin sa duk abin da ya harba Allah ta sa ya samu sannan kuma Allah ka amshi addu'ar sa to tun daga wannan ranar saru dan abiwa kansu ko da gangan yi maka addu'a sai ta bi ka in alkhairi ya roƙa maka sai ya bi ka haka nan idan wani abin daban ya roƙa maka sai ya bi ka don a tarihin shi an samu wani shaqiyin mutum daga cikin mutanen Kufa ko mutanen Basra ya mishi wani sharri wato ya mishi kage saru dan abiwa kansu sai ya ce ya Allah wannan mutum idan ƙarya yake min Allah ka dauke ta kwanan shi kuma ka jarrabe shi to mutumin nan dai sai da ya rayu sama da shekara 80 saboda tsabar tsuba sai da ya zama wato girarsa ta sauko ta rufe idanun shi baya gani sosai saboda naman gidan shi ya sauko ya rufe idanun shi saboda tsufa amma a hakan sai ya labe yana wa yan mata sito yana daga musu gira ga kuma tsananin talauci da kanshi sai yake cewa na hadu da addu'ar Sa'adu waliyin Allah idan mutane sun ganshi abin da yake suna cewa baka kyauta ba sai ya ce ai ni tsoho ne fitananni saboda na hadu da addu'ar waliyin Allah Sa'adu dan Abi Waqqas radiyallahu anhu to wannan addu'a tana cike da wato falala ta zikiri kamar yadda sirna Sa'adu dan Abi Waqqas radiyallahu anhu ya rawaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi qul la ilaha illallah wahdahu la sharika la kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera subhanallahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim yace mishi ya rika fadar wayannan kalmomin ko kuma yadda abin yake wani balaraban kauye ne yazo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ka sanar da ni wani zance da zan rika fadar shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi wannan kalmomin ka rika cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim to wannan balaraban kauyen sai yace fa haula ila rabbi famali yace to ya rasulullahi wadannan kalmomin ai na ubangiji na ne to ni kuma me ke gare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi qul allahumma ighfir li warhamni wahdini warzuqni ka rika cewa allahumma ighfir li ya allah ka gafarta min warhamni ka ji kaina wahdini ka shirye ni warzuqni ka azurtani rawahu muslim imam muslim ne rawaito shi wannan zikiri ne da yake kunshe da kirari da kuma addu'a zuwa ga Allah ubangijin talikai kamar yadda ya zo a cikin suratul fatiha ita ma haka take kunshe da kirari ga ubangiji da godiya gare shi sannan kuma da roko zuwa gare shi wannan balaraban kauyen yace wayannan jumlar addu'a ta farko wato jumlar kirari ne ga ubangiji to ni fa me ke gare ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi kuma wasu kalmomin da in ya faɗa amfanin su zai dawo zuwa gare shi wato amfani ne a ciki na duniya da kuma na addini da na lahira dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya neme shi da ya rika faɗar wayannan kalmomi domin gafara neman gafara da rahama da kuma shiriya da arziki daga Allah subhanahu wataala wa an saubana radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara salasa wa qala allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan hadisi an karbo shi daga saubanu bararran bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ainihin shi wasu daga cikin malamai sun ce bawan matar annabi sallallahu alaihi wasallam wato sayyida Hindu bintu Abi Umayya wato Ummu Salama to sai ta yi mishi sharadi akan cewa za ta yantar da shi wato za ta ba shi yancin sa amma bisa sharadin zai zauna ya rika hidimta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine saubanu ya yadda da haka ya ci gaba da hidimta wa annabi sallallahu alaihi wasallam to an ruwaito hadisai da yawa daga gare shi saubanu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sarafa min salatihi idan ya idar da sallar shi istaghfara salasan yakan ce astaghfirullah 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 har sau uku sannan kuma sai ya ce Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. An tambayi Imam al-Auza'i ɗaya daga cikin malaman fiqh kuma ɗaya daga cikin mazajin da suka rawaito wannan hadisin yaya ne irin istighfarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Yace cewa yake astaghfirullah astaghfirullah asauku. Imam Muslim ne ya rawaito hadisin. Wannan hadisin yana nuna mana mashru'iyya wato halaccin yin istighfari bayan idar da sallah. Sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai nuniya zuwa ga cewa ya kamata gabawa wato kada ya rika duba zuwa ga abin da ya riga yayi na ayyukan bin Allah, dan haka ya ci gaba da neman gafarar Allah. Shi yasa kaga mutun ya yi sallah, ya gana da ubangijin shi, ya idadda farallar da Allah ya dora mishi, kuma sai aka ce duk da hakan dai yi istighfari sau uku bayan ya idar, saboda neman gafarar ubangiji daga duk abin da yayi na naqasu ko kuma wani abu na tauyi lada da ya faru gare shi a cikin sallah ko a cikin kowace ibada ma. Wa anil Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min as-salati wa sallama qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Muttafaqun alayh. Wannan hadisin an karbo shi daga sayyidina Mughira ibn Shu'ba. Sayyidina Mughira dan Shu'ba radiyallahu anhu wato wani jarumi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance wato ɗaya daga cikin mawkifinsa wanda ya nuna jarumtaka shine a ranar sulhun Hudaybiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a mushrikan Quraishawa sun turo wakili domin ya zo ya gana da shi. Su sun saba Larabawa na wancan zamanin idan suna magana da mutum mai daraja sai su riƙa suna magana da shi, suna taɓa gemun shi, suna magana da mutum suna shafa gemun shi, shine al'adarsu. To sai wannan mushrikin ya zo yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana taɓa gemun shi. To sai namu gira ɗan Shu'ba shi kuma yana tsaye a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da takobi a hannunsa. Duk sanda wannan mushrikin ya miƙo hannu zai taɓa gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai sayyidina Mughira dan Shu'ba ya buge hannunsa da takwabin. To shikenan wannan mushrikin bai daddara ba, bai daina yi ba. Sai Mughira dan Shu'ba ya ce mishi, wallahi idan ka ƙara miƙowa hannunka ka taɓa gemun Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sunan wannan hannun ba naka ba, domin ko zan sare shi. Wannan mushrikin yana daga kai sai ya ga ai Mughira dan Shu'ba ne. Tambaya ma yayi ce, wai wannan din waye yake min barazana? Aka ce mishi, ai Mughira dan Shu'ba ne, dan gidan yayanka ko dan gidan kaninka. Saboda mushrikin da shi da mahaifin Mughira dan Shu'ba wa ɗaya uba ɗaya suke. To sai yayi mamaki. To wannan duka yana nuna mana wato yadda karfin imanin sahabbai radhiyallahu anhum yake. Saboda kaga wannan mushrikin wato dan uwan mahaifin shi ne, amma sai na Mughira dan Shu'ba yace zai sare mishi hannu saboda ya taba gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Mughira dan Shu'ba yana daga cikin sahabban da har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya suna cikin yardadinsa. To daga gare shi aka rawaito wannan hadisin, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min as-salati, ya kasance idan da sallah sallama yakan yi sallama yace assalamu alaikum bayan ya idar da sallah, sannan sai yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lah babu bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya, lahul mulku wa lahul hamdu, mulki nasa ne, haka nan godiya ta tabbata a gare shi, wa huwa ala kulli shay'in qadir, shine mai iko bisa dukkanin komai, allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah babu mai hanawa daga abin da ka bayar, wa la mu'ti lima mana'ta, haka nan babu kuma mai bayarwa ga abin da ka hana, wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd, babu wata dukiya ko wadata da za ta yi amfani ga abocinta daga gare ka sai dai inda taimakonka. Da wannan shine fasarar addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yana yin wannan addu'ar idan ya idar da sallah. Wa an Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yaqulu dubra kulli salatin hina yusallim la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه مسلم. وانا حديث عكر وشتهنير سيرنا عبد الله بن زبير رضي الله عنه رضي الله عنهما سيرنا عبد الله بن زبير yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine na farko wanda aka fara haifa daga cikin ƴaƴan sahabbai wanda aka haifa a Madina shine na farko wanda bayan an yi hijira aka haife shi kuma mahaifiyar shi sunanta Asma'u yarna na Aisha ce mahaifiyar shi wato ir gidan Sayyidina Abubakar ce shi jikan Sayyidina Abubakar ne sannan kuma mahaifin shi Az-Zubair ibn al-Awwam wato kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda mahaifiyar Az-Zubairu da ita da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam baban su daya ita ce Sayyida Safiya shi wannan sahabi mai daraja iyayen shi gaba ɗayan su sahabbai ne to haka nan kuma kakannin sa mahaifin shi Az-Zubair ibn al-Awwam sahabi ne mahaifiyar shi Asma'u bintu Abi Bakrin ita ma sahabiya ce to haka nan kakansa Sayyidina Abubakar sahabi ne mahaifin kakan shi ma sahabi ne mahaifiyar kakan shi ma sahabiya ce wato mahaifin Sayyidina Abubakar sahabiya ce haka nan mahaifin Sayyidina Abubakar shi ma sahabi ne a bangaren mahaifin sa kakan shi sai mahaifin shi Sayyida Safiya bintu Abdul Muttalib ita ma sahabiya ce wato dai shi ya taso ne a tsakanin gidan Annabta da kuma gidan Siddiqiyya yakan shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazancewar bai da shamaki tsakanin shi da nana Aisha radiyallahu anha tunda dan gidan yayarta ne to haka nan yakan kuma shiga gidan Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kazancewar gidan kakanninsa ne kuma wannan sahabi ranar da aka haife shi sai da sahabbai suka ga yin kamar abin da yanzu muke cewa muzahara wato suka dauke shi aka rika zagawa da shi a cikin gari saboda bayan an yi hijira sai da aka dauki wasu watanni ba a haihu ba babu wani daga cikin sahabbai wanda ya samu haihuwa to sai mushrikan quraisha suka rika cewa ai dama gumakan mu ba za su bar su tunda dai suka yi hijira suka bar garin nan sai gumakan mu sun kai musu hari wato sai gumakan mu sun rasa albarkar haihuwa suna cewa ai zafin garin Madina ma ba zai bar su ba ai zafin garin Madina ya riga ya kashe su sun daina haihuwa to ana nan kuwa bayan wasu ƴan watanni sai aka haifi Sayyidina Abdullahi ibn Zubair da aka sabai da wani la'arai suka dauke shi suka yawo da shi ana zagawa da shi ana yi wa Allah godiya ana kabbara ana ambaton Allah to wannan sahabi wato yana daga cikin sahabbai masu kaifin basira har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekarunsa ba su wuce 9 ko 10 ba amma a hakan wata rana ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mi komin hannunka maka mubaya'a yana yaro fa bai shekara 10 ba a duniya an ce a sannan bai fi dan shekara 7 ba amma ya ce ya rasulullahi mi komin hannunka maka mubaya'a kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya komar hannun nashi ya mishi mubaya'a haka nan wata rana yana yaro a sannan ko shekara 10 bai kai ba a haife an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaho sai ya bashi jinin ya ce ka je ka zubar a inda mutane ba za su gani ba Sayyidina Abdullahi ibn Zubair da ya zaga kawai sai ya kurbe jinin ya shanye ya ga dai jinin nan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya za a yi a zubar da shi a ƙasa tunda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a jikin shi babu wani abu na kazanta kuma babu wani abu na najisa jini irin nawa da irin naka duka najisa ne haramun ne a sha jini irin nawa da irin naka amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba najisa bane Sayyidina Abdullahi ibn Zubair sai ya kurbe wannan jinin da ya kurbe ya daure ya ƙara shanyewa sai ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi Abdullahi ka zubar da jinin nan ya ce eh ka zuba shi a inda mutane ba za su gani ba ya ce ƙwarai ko ya rasulullahi na zuba shi a inda ba wanda zai gani ya ce aina ka zuba ya ce ya rasulullahi ai shanyewa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka shanye ya ce eh na shanye ya rasulullahi ya ce tunda kuka sha jini na yace to mutane za ka shafa ma da mutane kuma su ma mutane za su shafa ma da kai hakan ce kuwa ta faru domin Abdullahi ibn Zubair sai da ya zama wani irin gwarzo wanda duk girman jarumi bai sai tare shi ba duk girman jarumai ko sun kai guda 100 in suka jere a gaban shi sai ya gama da su a ƙarshen rayuwarsa wani mujrimin mutum ne wani fasikin mutum ana kiran shi Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wani mutum mai yawan fasikanci shi ya shahadantar da shi amma an ce shi din mata bayan shi zagayo domin inda ta gaban shi ne ba yadda zai yi da shi ta bayan shi zagayo haka ya samu dama har ya shahadantar da shi to wannan jarumin sahabi Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhuma wanda kuma abinda nan banta man fara ba shine mahaifinsa Zubair ibn al-Awwam yana daga cikin sahabban nan guda 10 waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albashir cewa su ƴan aljanna ne to kaga dai wato girma ya kewaye shi ta ko ina ya kasance idan ya idar da sallah bayan yayi sallama yakan ce la ilaha illallah wa dahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illallah wa mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun yakan fadi wannan zikiri sannan yakan ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin addu'a da su dubura kulli salatin wato a gurbin kowace sallah rawahu muslim ne rawaito wannan hadisi kuma wannan hadisi yana nuna mana mashru'iyyar yin haylala bayan kowace sallah ta farilla kuma yana nuna mana muhimmancin yin wannan addu'ar don addu'a tana kunshe ne da kirari ga Ubangiji subhanahu wataala wa Nabi Hurairata radiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirina ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qalu zahaba ahlud dusur bil darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum ولهم فضل من أموال يهجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين متفق عليه وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وانا حديث عن كان أشدقى سيرنا عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وانا اكبر سنن شد ابو هريره سيرنا ابو هريره يا مسلمتني ا وجهن شيكره ت 7 باين هجره ا قرشن شيكره ت 7 باين هجره سنن ا كسنچور اوبنجي يا مشي بيوار ريكي ابوبوا تو يا فائدن تو سوسي د زمان شد النبي صلى الله عليه وسلم وند سيري زمتو سودا بايا منتوا wato sai da ya zama hadisan da aka ruwaito daga gare shi sun fi na kowanne sahabi yawa domin an ruwaito hadisai wajen guda 5000 da wani abu daga gare shi wanda mafiya yawan sahabbai ba sa wuce 1000 2000 wajen su ma hadisan su ba sa wuce kwaya 400 ko kwaya 500 a ta sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu hadisan da aka ruwaito daga gare shi ba su kai kwaya 500 ba kai ina jin in ban manta ba ma ba su 300 ba haka amma shi sai na Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya mishi addu'a shi yasa sai ya zama kokalwar shi ta fita daban da ta sauran yana rike abubuwa da sauri fiye da sauran sahabbai sannan kuma bayan abin da ya rike tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam to idan sahabbai suna hira suna faɗar abubuwan da suka gabata a cikin tarihi wasu abubuwan ma tun a zaman su na Makka sai na Abu Huraira duka dai yakan rike an ce wata rana ne ya kawo ƙara gun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi na kasance ina so in rika rike abubuwa idan naji su daga gare ka amma ina da yawan mantuwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni shimfida mayafinka anan in zauna a kai sai ya shimfida mayafinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kai da to bayan ya tashi sai ya ce mishi dauki kayafa ita tun daga ranar da ya dauki wannan mayafin ya yafa a jikinsa sai ya ji duk abin da ya gani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ji daga gare shi baya mantawa to sai na Abu Huraira yana da gida a nan cikin garin Madina wata rana yana da mahaifiyar shi bata musulunta ba to yakan ce mata ta musulunta yana mata biyayya sosai kullum in zai fita sai ya mata sallama in ya dawo gida sai ya mata sallama sai ta mishi addu'a shi ma ya mata addu'a yana mata biyayya sosai to amma duk sanda yace mata ta musulunta sai ta faɗi mummunar magana akan musulunci wata rana sayyidina Abu Huraira sai yazo yana kuka yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mahaifiyata ta kita musulunta ina so kai mata addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace Allah ka shiri mahaifiyar Abu Huraira Allah ka shiri mahaifiyar Abu Huraira sai da ya faɗa har sau uku sayyidina Abu Huraira ya koma gida yana komawa gida sai ya ji alamar wanka haka a bandaki can sai mahaifiyar sai ce mishi ka daya karka karaso to kafin ya karaso ta riga ta yi wanka bayan da ya karaso din sai tar tayi wanka kawai sai ta kalma kalmar shahada sahabban da suke zaune a lokacin da yazo yana kukan sai suka ganshi ya sake dawowa kuma yana kuka wannan karan kuma kukan farin ciki a karan farko kukan bakin ciki ne ya kawo shi a karo na biyu kuma sai ya dawo da kukan farin ciki yace ya rasulullahi Allah ya shiri mahaifiyata ta musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kare mishi addu'a yace to ya rasulullahi yanzu kuma ina so kai min addu'a da ni da mahaifiyata Allah ya sanya kaunar mu a zakatan duk wani mumini Allah ya sanya mumine su rika kaunar mu to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan addu'a shi yasa za ga yanzu duk wani mumini da ga yana son sayyidina Abu Huraira da an faɗi sayyidina Abu Huraira sai mutun ya ji yana son shi to amma fasikan mutane da fajirai ba su san shi sai zaka ji ɗan shi'a kullum an sun tashi zagin su to sayyidina Abu Huraira yana daga cikin farko wanda suke zagi da sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu yayi tsawon kwana dan sai a shekara ta 58 ko 59 sannan ya rasu an ce wannan din ma addu'a ya rika yi yana cewa ya Allah ka sa kada in riski shekara ta 60 bayan hijira ya rika yin addu'a to kuma sai Allah ya karbi shi a shekara ta 58 ko 59 to daga gare shi aka rawaito wannan hadisin yace anna fuqara al muhajirin ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana fakirai daga cikin sahabbai waɗanda suka yi hijira wato sunan fuqara al muhajirun waɗanda Allah yake yaban su a cikin alqur'ani الفقراء المهاجرين الذين أوصلوا في سبيل الله لا يسعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف wato mutane ne masu tsananin gudun duniya amma dai suna da karancin abun hannu sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula ya rasulullahi ma abota dukiya sun tafi da darajoji madaukaka wannan imin muqim da kuma ni'imomi madawama yusalluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke yi wa yasumuna kama nasum suna yin azumi kamar yadda muke yi wa lahum fadlun min amwalin amma kuma suna da falala ta dukiya yahujjuna wa ya'tamiruna suna yin aikin haji suna yin umra mu kuma ba ma yi wa yujahiduna wa yusaddiqun kuma suna yin jihadi da dukiyar su mu ba ma yin jihadi da dukiya sai dai da kanmu wa yusaddiqun kuma suna yin sadaka da dukiyoyin su tunda suna da dukiyar suna yin alheri da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace Allahu allimukum shay'an shin bana sanar da ku wani abu ba kidduku nabi man sabaka kuma da idan kun yi shi za ku riski duk wanda ya riga yi ku a samun lada wa tasbiqu nabi man ba'ada kun kuma za ku riga yi duk wanda zai zo a bayan ku ba zai samu lada irin naku ba wala yakunu ahadun afdala minkum babu wani wanda zai fi ku falala ko fifiku a gun Allah illa man sana'a misla ma sana'atum sai dai wanda yi irin aikin da kuke yi sai suka ce bala ya rasulullah kwarai ku ya ma'aikin Allah ga ya mana wannan abin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna qarba kulli salatin salasan wa salasin ku rika yin tasbihi da kabbara da hamdala sau 33 a bayan kowace sallar farilla qala abu salih ar-rawi an abi huraira abu salih wanda ya rawaita hadisin daga abu huraira yace lamma su'ila an kayfiyati zikrihinna qala yayin da aka tambaye shi irin kaifiyar yadda za a yi wannan zikirin sai ya ce mutum ya ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar har sau 33 mutafaqun alaihi hadisin yadda aka haɗo a kansa a cikin riwayar muslim ya ce faraja fuqara almuhajirin ana nan sai wayan nan dai fakiran daga cikin almuhajirun suka dawo talakawan muhajirun suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna wa fa'alu mislahu suka ce ai ya rasulullahi ƴan uwanmu masu dukiyar nan dai masu arziki sun ji wannan zikirin da muke yi su ma sai suke yi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zalika fadlullahi yuti man yasha wannan kuma falala ce ta Allah yana ba wanda ya so sai ku yi hakuri wato yadda abin yake talakawa ne suka kawo ƙara suka ce ya rasulullahi ƴan uwanmu masu arziki suna da dukiya mu ba mu da ita suna yin aikin lada mu ba mu da damar yin wannan aikin ladan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to barin sanar da ku wani abu wanda idan kun yi shi kuma za ku samu lada kamar kudin gucin nasu kuma ku zarce su wajen samun lada sai aka gaya musu wannan zikirin dan haka sai suke yi suna yi suna murna suna ganin yanzu dai sun tarar da wayannan masu dukiya to masu dukiya su ma da suka ji wannan labarin shikenan sai suka dauki zikirin su ma suke yi sai ya zama an yi daidai da daidai wajen zikirin kuma duk da haka ga fifikon dai yawan yin sadaka yawan yin kyauta da sauran dai abubuwa dai wanda su masu dukiya suna yi su kuma talakawan ba su samun damar yi shine talakawan suka saki kawowa ƙara gun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ai yanzu kam sai dai ku yi hakuri wannan dukiya da Allah ya basu da kuma aikin alheri da suke ta yi to wannan falala ce ta Allah yana ba wanda ya so sai dai ku yi hakuri wannan hadisin yana karantar da mu falalar yin zikiri da kuma fifikon mai yin zikiri akan wanda baya yi sannan kuma wannan hadisin yana karantar da mu wato amfanin dukiya mai amfani ita dukiya wato ba a bar zargi bace idan kaga ana zargin dukiya ana ganin cewa ai ba alheri bace to sai dai idan ta fada hannun mutumin da bai san yadda zai nemi lahira da ita ba ita dukiya takan zama sharri ne a hannun mutumin da bai da ilimi kuma zuciyar shi babu tausayi wato baya taimakon marasa shi ba kuma yayin wani aiki don neman lahirar shi amma dukiya a bar yabo ce kuma a bar nema shi a hannun mutumin da zai yi aiki da ita don neman lahirar shi hasali ma dai ita dukiya babban taimako ne ga bawan Allah salihi wanda ya san sharrin duniya domin ya kiyaye kansa daga sharrin duniya kuma wanda ya san alherin lahira ko kuma yake kwaɗayin neman alherin lahira domin ya nema wa kansa wannan din domin da yawa ya faru daga cikin sahabbai a cewa sun yi amfani da dukiyarsu wajen neman yardar Allah kuma Allah ya yarda da su din misali kamar sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu kamar sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu kamar sayyidina Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu wanda wayannan sahabban gabaɗayan su sun yi amfani da dukiya wajen neman lahira kuma Allah ya ba su duniyar ya kuma ba su lahirar duka baki daya to ala ayi halin ƴan uwa mu ta fata Allah ya wadata mu daga talauci Allah kuma ya kiyaye mu daga kowane irin sharri kuma sannan mu yi amfani da harshen mu wajen yawan ambaton Allah domin shi ambaton Allah wata taska ce wacce da ita mutum yana riskar abubuwa masu yawa ta dalilin zikiri kakan samu ladan da wanda ya rayu a duniya ma shekara 100 ko shekara 1000 ba zai fi ka yawan samun lada ba wala ayi halin ƴan uwa mu yawaita hailala mu yawaita tasbihi mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin samun daraja a wurin Allah subhanahu wataala da fatan Allah ya amshi dukan roƙonmu Allah ka yayi dukan damuwoyinmu Allah ka tsare mana imaninmu da mutuncinmu da lafiyarmu da arzikinmu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwanmu musulmi waɗanda suke zaune a jihohin Zamfara Katsina Kaduna Naija Maiduguri da sauran gurare da ake fama da tashin hankali Allah ka yayi musu Allah ka kawo musu lafiya da zama lafiya mu kuma da muke zaune lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya Allah ka ƙara mana albarka Allah ka albarkaci ƴaƴanmu matanmu almajiranmu masoyanmu da dukkan jama'armu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka